To kamar yadda kuka sani ana ci gaba da samun rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu yankunan Najeriya. To shin ya za a magance wannan matsalar ne? Daya daga cikin hanyoyin magance wannan matsalar ita ce a samarwa makiyayan wurin da za su yi kiwo. Gwamnan jihar Bayelsa Henry Sirikia Dixon ya zama zakaran gwajin dafi domin ana iya cewa shine gwamnan farko da ya samarwa makiyaya wurin kiwo mai tsawon hekta 12,000 har da wurin da za su gina gidaje da kuma abattuwa. Kwanaki mun samu damar zantawa da gwamna Dixon kuma tambayar farko da muka yi masa ita ce me yasa ya dauki wannan mataki.
Assalamu alaikum jama'a. This is Governor Dixon of Bayelsa State. First, we are in one country, one Nigeria, where every Nigerian has a right. We call it freedom of movement.
Gwamnan Dixon ya ce da farko muna cikin ƙasa ɗaya Najeriya, inda kowane mahaluki yake da ƴancin yin walwala kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya tanada. A saboda haka ya ce ba za ka hana wani ɗan Najeriya daga zuwa Kano ko Sokoto ko Maiduguri ko Bayelsa ko kuma Enugu ba. A saboda haka,
the new Nigeria we want to create is a Nigeria of brothers, a Nigeria of friends, even when we disagree. And it's a Nigeria where everybody should be free to live in any state he or she wishes.
A saboda haka yace suke son su samar da Nigeria ta ƴan uwantaka, inda kowane mahaluki yake ko kuma take da ƴancin zama duk inda take so.
It is my duty as governor of this state, under the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, to make the stay of every Nigerian in Bayelsa peaceful and possible.
Yace a matsayinsa na gwamnan jihar Bayelsa, kamar kuma yadda tsarin mulki ya tanada, ya tabbata duk wani dan Najeriya da ke zaune a jihar Bayelsa ya yi haka ba tare da tsangwama ba. Yace alhaki ne da ya rataya a wuyansa na ganin cewa jihar ta yi maraba da duk wanda ya zo jihar ko kuma wanda yake jihar. Alhaki ne kuma da ya rataya a wuyansa na tabbatar da ya amfani da ikonsa domin kare kowa da kowa. Yace abin da ya rika yi kenan cikin shekaru 5 da suka shige kuma zai ci gaba da daukan wannan mataki. Gwamna Dixon ya ci gaba da bayanin cewa
there are concerns about clashes of herdsmen and farmers. The best way to handle this is to provide a place where herdsmen, wherever they are from, herdsmen, people who are into animals.
Yace ana nuna damuwa dangane da rikici ko kuma tarzoma tsakanin makiyaya da manoma da sauran al'umma. Hanyar da tafi dacewa a magance wannan matsala ita ce a samarwa makiyaya ko daga ina suka fito wurin da za su rika kiwo ba tare da tsangwama ba. Yace alhaki ne da ya rataya a wayan shugabanni na tabbatar da cewa sun samar da irin waɗannan wurare. A saboda haka ne gwamnatinsa ta ɗauki wannan matakin. An samar wa makiyaya dukkan abubuwan da suke bukata da kuma ya kamata a wannan yanki ko wuri da aka ware domin yin kiwo. To amma kuma yace makiyaya suna biyan haraji, akan cewa duk kuma wani makiyayin da ya je wannan yankin shi ma zai rika biyan haraji. Haka kuma yace binciken da suka gudanar ya nuna cewa a zahiri akwai makiyayan da suke wa wasu mutane kiwo shanun ba nasu bane. Kuma bayan da ya dauki wannan mataki, wato shi gwamna Dixon, sai aka yi zanga-zanga. Wasu suka yi zanga-zanga suna zargin cewa yana sanya mai da jihar ta zama ta musulmi. Akan haka ga abin da gwamnan ya ce.
That is not the case. There's nothing like Islamization. Nobody can come and Islamize Bayelsa. For what?
Yace ba kashin gaskiya a wannan batu. Babu wanda yake sanya mai da jihar Bayelsa ta zama ta musulmi. Don me ma za a yi haka?